بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله من أقول ما الله تبارك وتعالى بإبام يكون داوة دنشي قبل وننن كراتون تفسير القرآن من تركي منافات الله من موافقة da abin da zamu karanta. Allah ya muna muwafaqa da abin da zamu saurara. Kamar yadda muka faro jiya kafin fassara waɗannan ayoyi da adaran ma'aida, wata qadiyya da muka sha tattaunata a nan wanda mun faro ta bayanin ta jiya, wanda muna ɗauka wannan abin ba jayayya bace, bayyana gaskiya ce. Bayyana gaskiya kuma Allah ne ce a bayyana da gaskiya. Muna dai ji Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ce yana ce da shi fasda' bima tu'mar. Surar da muka fito fasda' bima tu'mar, duk watan matsala da kiyayya da zaka fuskanta da shi na masu kin gaskiya su ne kafirai, kada ya sa kai sanyi a cikin bayyanar da gaskiya. Saboda haka wajibi ne a duk lokacin da wata ƙarya ta taso tana bambara, dole ne gaskiya ta zo ta bi ta kanta. Wajibi ne domin a tabbatar da abin da a gaskiya ita ce mas'ala ta ganin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Bai dace a ce wannan mas'ala ta sana ta maganganu a kai ba to, amma in dai wasu za su ɗauke ta hanya ce ta cin mutunci, wanda shi addini ba gine shi akan haka ba, kuma hanya ce ta cin zarafi, ita da awa ba a gine ta kan haka ba, wajibi ne a fito a faɗa ma al'umma menene haƙiƙanin gaskiya, kuma tare da hujjoji na ilimi, ba zage-zage ba, ba cin mutunci ba. Domin wasu in hujjojin su ƙare sai su bi da abin zagi, shi kuma addini ba haka yake ba. Addini kul hatu burhanu, kul hatu burhanu, kun tu sadiqin. Magana ce ta kawo hujja. Kawo hujja, in kana da hujja shikenan, in baka da hujja shikenan, amma ba magana bace ta cin mutunci ta cin zarafi. Abinda uslubi na da'awa ya tanada da kuma hiwar ilmi, mai da magana ta ilimi, wannan ya faɗi, wannan ya faɗi na ilimi wanda aka sani tun daga magabata, cewa kake littafi kake budawa, Allah ya ce a aya kaza a sura kaza tare da tafsirin malamai kaza da kaza da kaza, annabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ya ce alittafi kaza hadisi kaza wanda da wani suka rubuce shi a cikin littafi kaza da kaza da kaza ko kuma maganganun shugabanni magabata da shi ake kafa hujja kuma da wannan uslubi ake rusa hujja haka in zaka ce ba a ganin annabi ko ba a saduwa da annabi bayan yayi wafati to da wannan uslubin zaka yi magana indai kana son a fahimce ka kuma duniya ta yadda da kai ka ce ayat alqur'ani kaza ta ce ba a ganin annabi hadisin annabi kaza ya ce ba a ganin annabi ko malamai kaza da kaza da kaza mu mutabarai sun ce ba a ganin annabi kuma ga hujjojinsu to wannan shine kiwar ilmi ba a kawai rigima ba a ban yadda ba kawai ƙarya ce kawai to kaga wannan rigima ce an hawa ko bai dace a ce wani na sauraron wannan magana ba har a ce ya yadda da wannan magana saboda mi wanda ya ce maka ba a gani dinnan masu cewa suna gani ƙarya ce bai kawo maka hujja ba to amma ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam tun jiya muka fara ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da abu dauda da nasa'i duk mun faɗi takaridin hadisin nan na marra'ani fil manami fasayarani fil yaqaz wallahi daga hadisin nan kadai ka a ce wani malami ya ce wannan hadisi kadai ya isa kawai tadda me rigima ba ga manzon Allah saboda ina zai kai wannan hadisi wata fasara ne mashi zai wa annabi gyara ne manzo Allah bai san yin kaza ba shi san yin kaza shi ne larabci zai manzo Allah gyara ne ko kuwa shi ya san ranar shi alkiyama ne tawili tare da ranar shi alkiyama da wanda ya gan shi a mafarki da wanda ma bai gan shi a mafarki ba duk sai kowa ya gan shi kowa sai ya gan shi dak ibn battal da sauransu suka ce wannan taqayidi bai yi ba ko wannan tawili bai yi ba mun bai karkuwa to tun da yaje muke jin irin wannan masala in ta faru wajen malamai yake zuwa an kai wajen al-Hafiz Ibn Hajar al-Haytami al-Makki a cikin al-Fatawa al-Hadisiyya mun ji tambayar da aka mishi kuma mun ji amsar da ya bayar ya tabbatar da ana ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yau fati kuma karama ce ga wanda ya ganshi kuma mu'jiza ce ga shi manzo Allah don haka ta rage wanda ke musu wannan ya tabbatar da yana musu mu'jiza ne da karama shi ko musu mu'jiza da karama warware imani ne dan dole ne sharbi ne sai mai imani idan imani shi ba zai samu ba sai ya tabbatar da imani da karama da mu'jiza da karama sannan aka ji Ibn al-Hajj a madkan shi ma ya tabbatar da cewa ana ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da abun na da kunci yana da wuyar gaske kuma gaskin gaske yace amma tare da haka wanda duk Allah ya buɗa mawa daga waɗanda Allah ya tsarkake zahirinsu da baɗininsu da manyan waliyyi ba za mu musu ba cewa ana ganin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan muka buɗa al-Hawi shi ma na Imam Suyuti gaba ɗai risala ce yayi kayyima wanda ke magana akan watan tabbatar da ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ma da malaika ana ganin manzon Allah ya kasata ana ganin manzon Allah ya kasata ana ganin mala'iku ya kasata shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin musafaha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kai shi Imam Suyuti kuma duk duniya ta yadda da Imam Suyuti abinda nake jan hankalin ƴan uwa da shi su fahimta cewa abu ne wanda yake ta al'ada ita ko da ma mu'jiza ta ke ta al'ada mu'jiza ta ke ta al'ada to da ma abin da yake ta al'ada ne saboda haka wannan hadisi ne Imam Bukhari hadisin Abu Huraira da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marra ali fil manami fasayarani fil yaqaza wala yatamaththalu ash-shaytanu bi yace duk wanda ya ganni a mafarki da sannu zai ganni a farki dan shi dan bai kama da ni saboda haka ɗan uwa wannan hadisi shine gagarbadau dangane da wannan mas'ala ta cewa ana ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kuma zan aje shi sai karshe wasu shibhohi da ake kawowa don a ture domin duk wanda ke musulmi ba a ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam bai fara hadisi bai da aya bai da magana ta wani malami a sai dai wani abu ne za a amfani wani logic ne abinda mutum yake ce ma logic
kai ka yadda a ce mutum ba shekara 2000 ya rasu sannan a ce ma wai an hadu da shi
wannan da Allah ba logic bane ai addini ba kan logic yake tafiya ba
addini yana tafiya kan yadda aka shata shi in maganar logic ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai hadu da annabi ibrahim da ke da shekara 2500 tsakanin su
ba zai hadu da shi ba kaga ma maganar logic ana aje maganar logic gene eh a'a nassi din
aya wanda ta tabbatar ba a gani hadisi wanda ya tabbatar ba a gani
ko maganganun malamai salafu salih wadanda suka tabbatar ba a gani shi za a yi amfani da shi ba maganar logic ba eh wata falsafa shine amfani da hankali in ana maganar mu'jiza ba a maganar hankali don ita mu'jiza ba ta zama mu'jiza ba sai da ta kere hankali sai da ta wuce hankali sannan aka kira ta mu'jiza aka yi Ibn Kathir ya ce daga sharuɗanta sai ta zama ta kere hankali hankali bai karba hankali bai karba sannan ta ke mu'jiza to haka karama saboda haka waɗannan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga manya-manyan sahabbansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam tun daga kan sahabbai za mu faru wannan ya tabbata ne a hadisin watan damuratu ibn sa'laba hadisin na damuratu ibn sa'laba gashi na a cikin al-mujam al-kabir saboda babu lokaci an ce sai an buɗe kowane littafi a karanta shi amma gashi dai mun kawo shi al-mujam al-kabir na al-imam al-tabarani ya kawo wannan hadisi na damuratu ibn sa'laba damuratu ibn sa'laba sahabi ne abin da yake cewa wata rana zo jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce ud'ullaha li bishahada yace ka roka min ya rasulullah ka roka min shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka haramta jinin sa'alaba ga mushrikai Allah ka haramta jinin sa'alaba ga mushrikai da kafirai yace tunda manzo Allah ya ma addu'a durun tsun da zai shiga sai na kaza yace akwai lokacin da zan yi dauki in nayi dauki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati in nayi dauki sai kawai ina cikin jama'ata can cikin kafirai can bayan su sai in ga manzo Allah ya bayyana gare ni yace in na kutsa na darkaka sai na kai can cikin kafirai sai na dangano inda manzo Allah ya in na kai inda manzo Allah ya kuma sai in yi kwana sai in ga ya komo man nan cikin yan uwana musulmi waɗanda na bari kuma in darka ko duk sarar da za su yi ba su samu nan saboda manzo Allah ya ce Allah ka haramta jinin sa'alaba ga kafirai da mushrikai har ana tambaye shi wai lafiya in ka darka ko sai mu ga baka ci baka gani sai ce ai ya tara aliyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne yake bayyana gare ni don haka ban ganin kowa ban jin komai ban jin kowa sai na kai waje ne a tabarani kuma da isnadi hasan wannan kissa ta damaratu ibn sa'laba ibn hajar al-isaba Peter Mizi sahaba ya kawo ta da ta'jilul manfa'a ya kawo ta tunda Ibn Hajar din ne al-Asqalani na biyu daga sahabba annabi da sun ga annabi bayan wafatin sa akwai Zaid ibn Kharija shi kuma magana yayi bayan ya wafati an tullube shi an sa cikin likafani an yi komai sai kawai aka ji wani sauti karkashi ina an situ sai kawai wannan ya kalli wannan fa idha sautu min tahta thiyabi sai ga muna jin sauti karkashin likafani shi muka yaya fuskar sa sai muka ji yana cewa haza ahmadu rasulullah assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh haka sai aka ji yana gaida manzo Allah yana cewa haza rasulullah shi har ya sadu da manzo Allah yake haza rasulullah kuma rayuwar shi ta dawo yake magana cewa ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan Imam al-Baihaqi a Dalail an-Nubuwwah ya kawo shi babu ma ja'a fi shahadati al-mayyiti li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bir risala har wanda ya mutu ya dawo ya ce manzo Allah lalle manzo Allah ne sallallahu kuma ya ce haza rasulullah an dai saba an isha haza rasulullah kuma tarihu Dimashq ya kawo shi sannan na uku daga sahabbai as-sahabiyul jalil sayyidina Usman az-Zunnurayn haliban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na uku abinda Abdullah ibn Salam yace na zo dan sayyidina Usman wata rana watan sai in gaida shi lokacin da ƴan tawaye suka kewaye gidan shi ina zuwa yace marhaban ya akhi yace marhaban ya yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-hawqa ce kaga ta tagan nan nan manzo Allah ya bayyana gare ni na gaishi ta tagan nan manzo Allah yace man ya usman hasaruka sun dantse ka ko sun kewa gidanka ko yace nace manzo Allah haka ne yace sun sa ka kishirwa ko yace haka ne yace to sai manzo Allah ya zuru wata guga sai ga ruwa ciki na sha sai da na koshi yace manzo Allah yace in kana so mu taimake ka akan su in kuma kana son azumin nan da ka dauka yau ka sha ruwa wajen mu shikenan sai yace na zabi in sha ruwa wajen ku ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فقلت إلى ذلك اليوم أرنا أكاك شزيدنا عثمان رضي الله عنه جلال الدين السيودي رضي الله عنه ياكا وانا كسا مشهوري ياتي من شاكر التأو من شاكر التأو وانا ولين من بود البداية والنهاية من كرن تاتي ابن كثير ياكا وطا طب سنة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس ياتي وترانا مفركيه don a gane in annabi ya faɗi magana wallahi ba jinjina mu wallahi sai ta tabbata Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu abin da yake cewa ya ga annabi cikin mafarki yana farkawa fabiya ba'da an istiqala mutafakkir sai ya ta tunani mafarkin nan manzo Allah da yayi yace sai ya shiga ɗaya daga ɗakin iyayen mu'minai ana tunanin ɗakin ummul mu'minina maimuna ce ita ce khalasa yakwar watan mahaifiyarshi yace sai ta fito man da na faɗa mata sai ta fito man da madibin da manzo Allah ke diba fuskar shi yace in diba yace wallahi ba fuska ta na gani ba sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ina diba ga madibin sai na ga manzo Allah walam ara walam yara surata nafsi wannan kissa al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a Fathul Bari ya kawo ta ya danganta ta da Ibn Abi Jamra a cikin Bahjatul Nufus sannan maganganun malamai wannan kage asabai kadai kenan tare da ko ba sahabi guda da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah ya wafati ba zai zama hujja ba a gani ba domin shi Allah fa'alun ne lima yuridu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam na fadin wasu jama'a wadanda yake cewa ga su da daraja kaza ga su da daraja laysu bi anbiya wala shuhada walakin yakbiduhumul anbiya washuhada li shiddati qurbihim min alhaq yace dole shar'i ne sai cikin sabai ba shar'i ba sai cikin sabai don haka shi Allah yana yin yadda ya ga dama wani wanda ba sahabi ba dan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi yayi wafati bai nuna wannan yayi sahabin girma ba dan maziya ce la taqtadi afdaliya maziya ce sayyidina Umaru ba su hada hanya da shedan da shedan ya hango sayyidina Umaru a hanya sai ya gudu amma sai ya taho ai ta gwagwagwa da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shake shi harshen shi ya zanzaro wata ran annabi ya daure shi ya ce ba dan jin kunyar annabi dan uwana annabi Sulaiman ba da na daure shi yaran Madina sun zo da safe sun ta jin gemun shedan to amma kaga kuma sayyidina Umaru da shi ɗaya hangon sai ya tsere sayyidina Usman shi kuma mala'iku ke kunyar su da haka manzo Allah sai ya kwabrin sa a sake Abubakar na nan Umar na nan sayyidina Ali na nan duk wannan sahabbai dukkan su radiyallahu anhum suna nan amma da cewa ga Usman nan sai manzo Allah ya gyara watan zanin sa ya rurrufe kwabrin sa yace bana ji kunyar wanda mala'iku ke ji kunyar shi ba idan sai ya dauka mu shi kenan sayyidina Usman ya yi kuwa cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maziya ce la taqtadi afdaliya binda ake cewa kenan kaga daga cikin waɗanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga sahabbai ba waɗanda wasu sauti suka gani wasu kuma sun gani da sura da magana da gobi daga cikin waɗanda sautin kadai suka ji sa'id ibn musayyib ɗaya daga cikin manya-manyan fuqaha din nan na Madina guda bakwai manya-manyan malaman Madina din nan wanda ya rasu ita ta shekara 94 wanda abin da yake faɗa lokacin da aka yi waqatul harra Yazid ya kawo magarin Madina hari kwana wajen uku ba a sallar jami'i a masallacin manzo Allah sai duk kowa ya gudu abin da ya faru an sani Maimuni wanda bai da dadi shi ma sai idan musayyib sojojin Yazid sun kyale shi sai suna ganin kamar mahaukaci ne sai suka ji mahaukaci ne
in lokacin sallah yace ham hama yake ji daga kabarin manzo Allah manzo Allah yake kiran sallah in lokacin sallah yayi kuma wannan kissa malamai da yawa sun kawo tafsira na tarihi nawa nawa har Ibn Taymiyyah ma ya tabbatar da wannan watan hikaya ta Sa'id ibn Musayyib a cikin al-Furqan bayna awliya'ir rahmani wa awliya'ir shaytan shaukani ma tabbatar da ita Imam al-Ghazali ya tabbatar da cewa sufaye wadanda suka samu kusanci da Allah zahirin su da batinin su ya tsarkaka zahirin su da batinin su ya tsarkaka suna samun taraki hayya kai suna haduwa da yushahiduna al-mala'ikata wa arwahal anbiya ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم ثم يتربى بهم الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجة حتى يتبين زاسو حدود النبا زاسو حدود بلانك إن جي حجة الإسلام الإمام الغزالي أبو حامد سنن القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي شهر رمال من نن تفسيري كما بكيه نن مالكية أبن ديكي فتا يا فدي maganganu waɗanda suke da yawa amma daga ƙarshe abin da yake warbiyatul anbiya'i wal mala'ikati wasama'u kalamihim mumkinu ganin annabawa a hadu da mala'iku ya kasanta abu ne wanda kuma aji maganar su mumkinu abu ne mai yiwa yace lil mu'minina karamata walil kafirina hukumata yace iyaka wala za a yi wanda ya ganin mumini ne ya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to karama sa ce haka ba shehu tijani ya fara ganin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba abin ya tabbata karama za mu ji malamai na duniya sun tabbatar da haka don haka ita ce magana ba soki burutsu ba kawai ban yadda ba al-imamu abu al-abbas al-qurtubi wanda imamu imamu suyuti a cikin al-hawi lil-fatawi ya kawo shi Abu al-Abbas al-Qurtubi shima sannan sultanul ulama Izzuddin ibn Abdussalam kuwa san Izzuddin ibn Abdussalam a cikin al-Qawaid al-Kubra ya kawo magana ibn al-Hajj a madkhal ruqyatun nabi fil ittibabun da yi wannan mun ji shi tun jiya ya ce kofa ce mai kunci abu ne mai wuyar samuwa a wannan lokaci amma tare da haka ba mu musun wanda la nunkiru man yaqulahu haza min al-akabir alladhina hafizahumullahu fi zawahirihim wa bawadinihim shi ma kawai shi duk wanda yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan akabirul awliya'i ba za mu musa musu ba takwas kenan sai na tara al-hafiz ibnu abi jamra al-maliki shi ma a cikin sharhin ibnu abi jamra na hadisan da ya tato su min al-bukhari na bukhari da ya zo maganar nan tamarra a nufin manan fasaira ne fil ya kasa ya kawo maganganun malamai masu cewa sai ran tashi a kiyama ne ko kuma sai ran kaza ne ko sai kaza ne yace a'a magana dai wadda an mai rinjaye maganan nan kan zahirin ta take kaga dai sayyidina Abdullah ibn Abbas kaga shi Allah sai tara mishi abun gaba dai marra a nufin manan fasaira ne fil ya kasa ai mafarkin ganin manzo Allah ne sai ya tashi ko da ya tashi sai ya gida annabi ana dauko mai madibi ko da yaji ba sai ga manzo Allah cikin madibin kaga barra alifin manan fasairani fil yaqza ta tabbata to haka a sharhin ibnu abi jamra yake cewa tabbas duk wanda ke da awar cewa wai sai a lahira ne yace to da awar shi ba ta da karfi domin har wanda bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki ba a lahira zai ga shi yace ya kulu bi annahu duk wanda yake musu cewa ba a gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace annahu jahilun bi qudratil qadir kaji shi a cikakken jahili mai musun kudrar ubangiji wanda ya jahilci Allah mai iko ne akan komai yanzu wanda ya halitta samai da kasai mai mai da kashi ya rududdugi ya zangari a mai da shi mutum sosai cikakken dan adam saboda kudrar ta ubangiji mai wannan kudurar a ce bai iya hada waliyin wanga lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma annabin da ba mutuwa yayin ba ko kadan al-anbiya ahya'un hadisi annabawa rayayyun kuma tabbas zamu ji malamai su tabbatar da wannan rayuwa ta annabawa to saboda haka yayi maganganu da yawa yace ganin annabi sallallahu alaihi wasallam bai koru ba watan ga al'ada bai koyu ba bai koru ba ga addini bai koru ba ga hankali a ce an gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da bai koru ba ga addini bai koru ba ga hankali bai koru ba ga al'ada to ta yaya za a ce abin nan bai yiwa yace a'a wanda ke musu haka mai musu ikon Allah mai musu ikon Allah الامام القرطبي نا غوما كينان الامام القرطبي من تفسير القرطبي من تفسير القرطبي اكل التابي شي التذكره في احوال الموتى وامور الاخره ابن يكي تشوا قال الشيخنا احمد بن عمر موت الانبياء انما هو راجع الى ان غيبوا ان بحيث لا ندركهم وان كانوا موجودين احيا وذلك كان حال في الملائكه يجي يتو شي هو فاتن النبوا watan wani tashi ne daga wani zuwa wani wuri domin an fakar da su ne yadda ba mu iya sanin su ba mu iya ganin su tare da suna nan tare da mu kuma waɗanda suke rayayyu ne halin su halin malaiku suna nan rayayyu amma ba mu ba ku dai daga cikin mu wanda yake iya ganin su wala yarahum ahadun min nau'ina illa man khassahu Allahu bi karamatin min awliyaihi inji Imam al-Qurtubi wanda dukkan kai haɗu da su sai wani kebantacce wanda Allah ya kebance min awliyaihi daga waliyan shi inji Imam al-Qurtubi wannan ne da ake karanta tafsirin shi to haka ga kenan in za a ce wanda yace ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi ko ya ba shi wani abu ƙarya yake yi makareci ne to lambar waɗanda za a ƙaryata duk malaman musulunci sai an ƙaryata su kenan kuma ba a sake karatu sai a daina karatun littafin Qurtubi al-Jami' wa Ahkam al-Qur'an saboda shi Qurtubi ya yadda ana haduwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma karama ce ta waliyye sai al-Imam al-Mujtahid Qali ibn al-Munir a cikin watan naqala anhu al-Hafiz al-Imam al-Hafiz Asqalani a cikin Fathul Bari ya cirato wannan magana na hadisin mar'ani fil manami yace annahu qala yuj'alu yace li ruhihi mithala Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa sai ya sa maruhin manzon Allah wani misali tamka fay yurafil ya kazati kama yurafil nau sai a ganshi manzon Allah a cikin farke kamar da ake gani shi a cikin bacci na shafi al-qadi sharfuddin hibatul lahil barizi ash-shafi'i abinda yake cewa a cikin tawsiqu qur'an iman qala al-bayhaqi shi ma magana ba ta shi bace ta al-imam al-bayhaqi ce a cikin kitabul i'tiqad abin da Imam al-Bayhaqi ke cewa al-anbiya alayhi assalamu ba'da ma qubidu ruddat ilayhim arwahu annabawa da zaran an karbi rayuwarsu hukunci ne na Allah kowace da sai an karbe ta to in an karba ruddat ilayhim za a mai musu da arwahu fahum ahya'un inda rabbihim kashuhada rayu suke wajen ubangiji su kamar shahidai sai kawo misali yace wala qadar anabiyuna sallallahu ta'ala alaihi wasallam laylatal mi'raj jama'atan minhum Allah Allah ba ya ga jama'a duk yawa da cikin annabawa da yawa ya gansu kuma wa khabaruhu sidqun magana annabi dahirci magana annabi dimunci magana annabi wajibi a gaskata ta ya ce annabi sallallahu ta'ala sallam sallam salatin ku ana bujirar da shi gare ni watan duk wanda ya gaishe ni za a isan manda gaisuwarsa domin yace inna allaha ta'ala harrama 'ala al-ardi an ta'kula luhuman anbiya ala haramta ma kasa ta ci naman watan annabawa kaji na 12 sai na 13 al-imamu afifuddin al-yamani al-yafi'i al-imamu al-yafi'i sananne ne da ya kawo magana yace magana da wani malami ya kawo qawluhu talqanil khalil خليل النبي ابراهيم يا حدو ده yace qawlu haqqin zance ne na gaskiya wannan magana haka take la yunkiruhu illa jahilun haka al-imam al-yafi yace ba mai musu wannan illa jahilun bi ma'rifati ma yaridu alaihim min al-ahwal allati yushahiduna fiha malakut as-samawati wal ard wa yanzurun yace al-anbiya wa ahya'un ghayru amwat kama nanzurun kama nazara an-nabiy ila musa hayya koro magana yace ai annabawa rayayyu ne ba matattu bane ga manzon Allah ya ga annabi Musa a ƙasa kuma wa nazarahu huwa wa jama'atun min al-anbiya'i fis samawati dare guda ya wuce shi a kabarin shi yana sallah ya tafi baitul maqdis kuma suka yi jami'i tare kuma daga nan aka cira aka yi sama kuma ya tada shi a sama ta shira yanzu don Allah mai awon hankali ba su mun bar shi ba amma shi trigiya ba shi tasha saboda awo yake da hankali ikon Allah ya fi karfin hankali an faɗi da shi ba a kabarin shi manzo Allah ya wuce shi a kabari yana sallah aka je baitul maqdis kuma aka tara su wannan tahiyyar ce manzo Allah yana zuwa baitul maqdis kuma ya tada annabi Musa can suka yi sallah ya ban nan kasa ya tahi sama ta shida kuma ya hadu da annabi Musa har yana cewa marhaban bin nabiyyi salih wal abd salih yayin manzo Allah lalle maraba da ya dawo daga karko sallah yace koma ka roki Allah a dan rage koma haka aka ce har ta koma biyar dinte wannan bai isa dalili ba cewa wanda yake rayi na haduwa da wanda ya fata Imam al-Bayhaqi ya tabbata da haka haka nace muku wannan rigima ba rigima bace tsakanin watan wasu kadiyoyi waɗanda suke da rinjaye da wanda aka rinja a tsakanin musu gaskiya ce da musu kawai iya abin da zaka ce tsakanin gaskiya ce da musu ko ku tsakanin ilimi da jahilci ne kawai shine amma ba maganar hujja ba in dai maganar hujja ce ka ji abin da malamai suka faɗi sannan na hudu sirajuddin ibn al-mulaqqan ash-shafi'i sirajuddin ibn al-mulaqqan ash-shafi'i ga littafin shi nan tabaqatul awliya abin da yace ya kawo magana qala shaykhu abdul qadir al-kailani kadda sallahu sirra yace si da abdul qadir al-kailani Allah ya tsarkaka sirrin sa ruhin sa abin da yace ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ayi sallar azhar shi si da abdul qadir sai manzo Allah yace ya dana asanci ka manzo Allah yace ya dana dan bi baka magana ga malamin nan kowa na ta fadin albarka baki shi kai baka cewa komai sai ci ya rasul ya abata ya baba ina ni ina buɗe baki cikin wadannan dakarun malamai sai manzo Allah ya ce to buɗe bakinka yace buɗe bakinka ya buɗe bakinsa manzo Allah ya mai tofi bakwai bakwai manzo Allah ya mai yace bayan azhar kai azhar aka yi bayan azhar sai kawai ji ilimi ya tumbatsa da ilimi kawai sai gashi ya zauna an kewaye shi ba abin da yake zuwa sai ilimi gashi a cikin ibnu sirajuddin ibn al-mulaqqan yake fadin haka na sha biyar al-imam al-qurra imam al-jazari makaranta sun sawaye imam al-jazari ash-shafi'i to shi imam al-jazari a cikin littafin shi al-hisn al-hasin min kalam sayyid al-mursalin wanda shaukani yayi ma sharhi shaukani yayi mai sharhi to shi abin da yake bayani yace da ya kammala wannan littafi akwai wata matsala a wannan lokacin ta wasu makiya yace sai ya ga sai ya ji a Ka'aba yace sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara'aitu sayyidal mursalin wa ana jalisun ala yasari sai ya ga shugaban manzanni sallallahu ta'ala alaihi wasallam a gefen hagu sai manzo Allah yace min ma za turidu me kake so sai ya ce ya rasulullahi udullahi li wa lil muslimin ya rasulullahi ni abin da nake so ai ma addu'a ne ga musulmi yace farfa sallallahu alaihi wasallam yadayhi karimatayn manzo Allah ya dauka hannayen nasu masu girma yace ina kallon su manzo Allah ya addu'a ya shafa malamai suka ce tunda yace lallai bai ce cikin bacci bane gani ne na kaza kam dan da abaci ne sai ya ce na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci al-hafiz al-mutafannin ibnu hajar al-asqalani shi ma ya kawo wannan magana fitul bari yana magana akan wane ne sahabi akan maganar suhba yake magana yana cewa sharadi ne sai wanda yaga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da manzo Allah yake a qaidul hayati a wagga rayuwa yace domin in aka ce duk wanda ya gashi ba qaidul hayati ba kamar wanda ya isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin fati amma ba a rufe shi ba shi ba zama sahabi to abin ba zai tasarusu ne domin yace wa kadhalika in har haka ne la qudda man ittafaqa an yara jasadahu al-mukarram wa huwa fi qabrihi al-mu'azzam wa law fi hadhihi al-a'sar wa kadhalika man kushifa lahu anhu min al-awliya'i fara'ahu kadhalika ala tariqi al-karamati yace in aka ce wanda yaga annabi bayan wafati ya zama sahabi to haka shi ma wanda aka yi mai kashfi kaga auje ibnu hajar ana kashfi Ibn Hajar al-Asqalani ya yarda ana kashfi ce don haka wanda aka yi wa kashfi daga cikin auliya ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi ma za a ce sahabi ne don haka yana kaidi akan ta'arifin sahabi sai wanda ya hadu da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa huwa ala qaidil hayat manzo Allah yana cikin waccan rayuwa amma wannan rayuwa ta hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce barzakhiyya don haka wanda ya ganshi ba zai zama sahabi ba Ibn Hajar al-Haytami al-Makki jiya mun buɗe al-fatawa al-hadisiya gashi nashi an tambaye shi ana ganin hal yumkinu al-adal ijtima'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam fil yakazati wa talaqi minhu fa ajaba minhu na am yace i zai yi mun da jiji da yace wasu sun ce sun musa wasu kuma sun tabbatar wa huwa al-haq wanda suka tabbatar din kuma su akan gaskiya ya kora maganganu da jawaboba da yawa kaji na 17 Ibn Hajar al-Haytami al-Makki al-Faqih sai na 18 al-Allamatul Mulla Aliyul Qari mai Marqatul Mafatih sharhi Mishkatul Masabih mai sharhi Ash-Shifa mai dalil tattafai daban-daban a cikin Jam'ul Wasa'il fi sharhi Shama'il ya kawo shi yace bayani dai a takaice yace wa bayanu anna ruqyatahu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kazatan yace la tastalzimu khurujahu min qabri wai me cewa a ce ba a gani annabi wai in an ga annabi kenan ya fito daga kabarin shi kaga daga cikin maganganun suke cewa ya fito daga kabarin shi ai bai fitowa sai ranar tashi alkiyama yace to ai ganin shi bai lizimta sai ya fito daga kabari ba li'anna min karamatil awliya'i anna Allah yathriqu lahumul hujuba yana daga karamomin waliyi Allah ya yaye musu shamaki fala mani a aqalan wala shar'an wala adata ba kuma abin da ya hana haka a shari'a da al'ada da hankali annal waliyyu huwa bi al-hasal mashriki aw al-maghribi yukrimuhu Allah ta'ala bi an la yaj'al bainahu wa bain al-dhati ash-sharifati wa hiya fi mahalliha min al-qabr ash-sharif satira yazan dun nisan duniyar da waliyyi yake ya zan ba shamaki tsakanin sa da manzo Allah Allah na iya haka Allah na iya haka wala hajiban in an taji Allah tilkal hudum kazzajal dukkan shamakan sai Allah ya maida su su koma karara ya daga san glass transparent yaza ana ganin komai wahina idan fa yumkin an yakuna al-waliyyu ya qawla nazruhu alayhi salatu wassalam yace saboda haka wa nahnu na'lamu annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabri mu mun tabbatar manzo Allah raye yake a cikin kabarin shi yusalli yace to wa idza akram ukrima insanu in an girmama mutum da idon shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fala mani'a ba abin da zai hana min an yukrima bi muha an yukrima bi muhadathatihi wa bi mukalamatihi wa su'alihi an al-ashiya'i wa an yujibahu anha ba wanda zai hana cewa manzo Allah ya tattauna da mutum ya tambaye shi kuma ya bashi amsa kaje nan aka samu Shehu Tijjani ya hadu da manzon Allah ya tambaye shi ya bashi shi kuma ya isa radiyallahu anhu yace wa hadha kulluhu ghayru munkarin shar'an wala aqan mulla Ali al-Qari yace wannan ma ba abin da za a yi musu bane ko kadan ko ga shari'a ko ga abin da daga nan gidi ana musu to magana ce ta tsabarin jahilci ba magana ce ta karatu ba kuma in za a musa a bude waɗannan maraji'u a musa kamar haka shine uslubi ka kawo maraji'un kaka ce ba a yi inji aya kaza ba a yi inji hadisi kaza ba a yi inji shehuwana kaza a cikin littafi kaza haka ake al-Imamul Manawi mai Faidul Qadir sharhi Jami'us Saghir abinda ya faɗa hadisin duba liman ra'ani wa liman ra'a marra'ani wa liman ra'a marra'a marra'ani abinda al-Imamul Manawi ke cewa wal arifuna yarawnahu fi alamil hissi ya kazata hatta qala ash-shaykh Abu Abbas al-Marsi law hitajaba anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata aynin ma adadtu nafsi min al-fuqara'i wa fi riwayatin min al-muslimina yace ai arifai masana Allah suna haɗa da manzo Allah ya kazata inji Manawi a Faidul Qadir yake faɗa yace ga ma Abu Abbas al-Marsi na cewa manzo Allah da zai faku gare shi kyautawa ido ba da bai zana kanshi ba cikin musulmi ko da bai zana kanshi ba cikin sufai ibn al-Imam ibn al-Imad al-Hanbali a cikin wa a cikin shadaratul fahab fi akhbari man fahab da daliban karatu sun san wannan littafin da nake magana kansa shine shadaratu dhahab fi akhbari man dhahab na ibn al-imad al-hanbali ibn al-imad al-hanbali da yazo tarjuma imam suyuni sai ya ambaci al-sheikh abdul qadir al-jiyani qaddasallahu ruhuhu al-shadi fi kitabi tarjumati sai yace annahu kana yaqulu ra'aytu an-nabiyya yakazata yace ya kai matsayin yana cewa ya ga annabi farke ido da ido فقال لي يا شيخ الحديث وقال لي يا مالك الحديث فقلت له يا رسول الله قلت يا من الله من أهل الجنة أنا شن نداء الجنة لي قال أنا أمر الله شن نداء الجنة لي يجب من غير عذاب يسبق توبا سينا شاو يا بابا شن أيما عذابا وقال لي ذلك وقال الشيخ عبد القادر يجب سيشو عبد القادر يجب قلت له كم رأيت النبي da yaushe ka ga annabi kam sau nawa kana ganin annabi ya kasata a barke fa qala imam suudi yace bid'an wa sab'ina marratan sau 70 da doriya ina ganin manzo Allah a barke wanda sidi abdul qadir bajeli ba shadidi wa qala imam ibn al-imad al-hanbali yace kai wa manaqibu bulatan hasiru kasaratan ai manaqibin imam suudi ba su lisafwa a cikin shadaratu zahab fi akhbari man zahab yake cewa walau lam yakunnahu min alkaramati illa kasaratul muallafati ma atahririha wa tadqiqiha laka fa zalika shahidan liman yu'minu bil qudrati kai a ce imam suudi bai da komai sai yawan littafai kawai da yayi yace sun ishe shi a cikin sannan kuma yayi tahririn su ya tace yayi tadqiqin su ya zurfafa ce ko shi kada ya isa karama da yana zanuwa imam suudi ya ga manzo Allah a farke sau 70 da duriya imam suudi duriya tare da imam suudi al-allamatu nifrawi mai fawakihud dawani sharhi risala abinda yake cewa ya juzu rubiyatu alayhi salatu wassalam fil yaqazati wal manami bittifaqil hubbazi duk hubbazi sun yadda ana ganin manzo Allah fil yaqazati wal manami sai dai kaka sake diba al-fawakihud dawani amma da shi ya tabbatar da haka to na 22 al-allamatul alusi al-allamatul alusi mai tafsirin nan ruhul maali sifili 30 yayin tafsirin alquran sifili 30 ne mujalladi 15 adab ad-darul hadid abin da ya kawo magana annabi isa alayhi salam yace annabi wajen sauka annabi isa zai sauka karshen zamani yace zai yi aiki da shari'ar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma wasu abubuwa zai same su rubuce a cikin shari'a kai za ta kama ya je munajati da manzon Allah a raudar manzon Allah ya tafi hawajin annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi kaza manzon Allah ya bashi amsa kaza yace ya abul ahkam min nabiyina sallallahu alaihi wasallam shifahan ba'da nuzuli ko fi qabrihi sharifi alaihi salatu wassalam yace sannan sai ya kawo shi wallabi nafsi bi yadihi lan bilan nabi ibn mariyam to har ya kai karshe sai yace to ai haduwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba irin annabi Isa ba ma ba irin annabi Isa ba da annabi kad waka atur ku yatu sallallahu alaihi wasallam ba da fatihi li ghairi wahidin min al-kamilin min hadhihi al-umma wal akhadhu minhu yaqazata ba annabi Isa da annabi ba yace salihai kamilai manyan waliyai na wannan al'umman ma sun sha haduwa da manzan Allah yaqazata wal akhadhu minhu kuma su karba daga gare shi irin karba da shehu tijani ya gare shi wasa ga kissata a sheikh abdul qadir kailani shi al-alusi a cikin ruhul ma'ali sai koro kissa si da abdul qadir kailani cewa ya hadu da manzon Allah ga yadda akai sannan kuma a cikin tarjumar dai ya a cikin dai tarjumar sheikh khalifa ibn musa ya fadi cewa da yawa kana kasirar rubiyati ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kazanta wa manama yana faɗin manaƙibin sheci yana haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farke da cikin bacci sannan na 24 shine al-faqih al-maliki al-imam al-lish wanda ya fatu al-ali al-maliki shi ma ya kawo maganganun malamai akan watan ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace ai haduwa da manzon Allah sallallahu ta'ala sallam a tambaye shi wani abu ne wanda yake mai yawa kwarai da gaske kuma ya samu daga malamai da yawa kuma ba abun musu bane a gurguje sai al-imamul bayhaqi الامام البيهقي من السنن الكبرى هو امام البيهقي سيدنا رواه البيهقي باي الامام البيهقي رواه البيهقي تو شي امام البيهقي من السنن الكبرى ما دلائل النبوه ده سوران سو دي شي لتافي حياه الانبياء غاينا حياه الانبياء ارايو انبا انبا رايون don haka ya kawo maganganu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da annabi Musa yana sallah a kabarin sa ya ƙara gurgusawa ya isa baitul miqdisi kuma ya hadu da shi tare da sauran annabawa yayin musu sallah ya daga sai mi'raji ya hadu da shi a sama ta shida ya dai faɗi annabawa rayu ne kuma tare da hujjoji da hadisai ingantattu al-Imam al-Bayhaqi ya tabbatar da hakan sannan na 22 al-Imam al-Qadi Iyal rahimahullah shi wannan ba ta da wani rigima duk wanda ya san Imam al-Qadi Iyal ya tabbatar da haka ya ce ai a ce annabawa ma rayayyu ne wannan ma shahidai ba sun rayu balle annaba shahidai waɗanda annabawan suka yi wa trainin suka tura su wajen yaki aka kashe su wajen yaki Allah ya ce shahidai ne a daina cewa sun mutu a daina cewa sun mutu a'a shahidai ne suna nan a hayaqun inda rabbihim yarzuquhum ahya'un inda rabbihim yarzuquhum saboda haka maganganun suna da yawa akwai al-Hafiz al-Dhahabi Dhahabi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tabbatar da ganin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mun sha karanta mubuda siyaru alamin nubala na al-Hafiz al-Dhahabi wanda zaka ji an ce sahahahu al-Dhahabi ko kuma Dhahabi ya inganta shi ko kuma ya ce ya wafaka al-Dhahabi to shi al-Hafiz al-Dhahabi asyaru alamin nubala a tarjuma Ibn Sam'un al-Wa'iz Ibn Sam'un al-Wa'iz wani shahararren mai wa'azi ne yace ana cin shi Abul Hasan Ibn Sam'un ahadu sulaha wal ulama kana yuqalu lahu an-nadiqu bil hikma ana cin shi an-nadiqu bil hikma to shi an-nadiqu bil hikma din nan to sai ya zai wata rana yana wa'azi yana wa'azi da yazo wa'azi to wanda ke sauraron wa'azin nashi akwai Abul Fath al-Qawwas wa kana min as-salihin al-mashhurin yana daga cikin ga wani abin da nake tare da yana da muhimmanci wanda shi Zahabi ya fadi akan watan Ibn Sabbun yace wa ka watan ifin mu'amalat wa kanat lahu karamatun wa mukashafatun yana da karamomi da kashfi yana da karamomi da kashfi kaga Zahabi ya dade akwai kashfi dan haka kenan duk wanda ke da awas salafiyanci ya dade akwai kashfi domin irin su Zahabi su ya dade akwai kashfi dan ya ce a Ibn Sam'un lahu karamatun wa mukashafatun yace wata rana yana wa'azi daga masu sauraron shi akwai Abul Fath al-Qawwas yana daga cikin salihai sai Abul Fath kawai sai dan yindabi shi yana kan minbari yana wa'azi sai kawai aka ga yayi cik ya tsaya da wa'azin yayi shiru sai can sai aka ga ya ci gaba sai ya ce ma Abul Fath al-Qawwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani cikin yindabin nan da kake yi ko sai Abul Fath al-Qawwas ya ce lalle manzon Allah na gani sai malamai suka ce to kaga wata karama tudin wan shi Abul Fath al-Qawwas ya ga manzon Allah manama shi kuma Ibn Sam'un al-Wa'iz ya ga manzon Allah ya kazata ya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam inji Zahabi asyaru alamin nubala kaga kenan sai ka fara ƙaryata Zahabi kace ƙarya ce ya rubuta a nan gurin saboda haka kuma wannan mun buɗa in an tuna ko bariya mun buɗa mun karanta wannan kissa Ibn Kathir ma ya tabbatar da ita a cikin Al-Bidaya wal Nihaya a tarjumat Ibn Sam'un al-Wa'iz sannan na 26 Ibn Battal shi ma ya tabbatar da watan a bayanin wannan hadisi na marra'a ni fil manami fasirani fil yaqza yace farkeci duk wani tawili da wasu za su yi su ce ranar tashin kiyama ne ko kaza ne tare da ma masu musulmi yanzu su umuji sun ce komai ba maka abu shi hadisin ma shu akai kanshi ba wata magana kanshi su wadanda sun dan harraka sun yi tawilin da za su karkatar su ko wannan sai ya zama wani dutsen kwatarkwashi bai tunkaruwa don haka baka irin ma wancan tawilin ma ba a yi ba sai dai kawai ƙarya ce kawai duk wanda ya ce ƙarya ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka kace ƙarya ce kuma jahilci ne kuma manzon Allah ya faɗi a hadisi ingantacce hadisin Bukhari hadisin Muslim hadisin Abu Dawud da sauransu haba 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 dan uwa wannan addini ne saboda haka Ibn Battal ya tabbatar da haka kuma daga dai cikin waɗanda suka tabbatar da garin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayan wafatinsa suna da yawa iyaka dai wannan tsatsakarwa ne kawai amma wasu saboda hitattun sufaye ne ba za su yadda da su ba amma yanzu shi Sheikh Usman dan Fodiyo ya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin littafin nan nashi walan ma balagtu ya faɗi yace lokacin da ya kai shekara wato walan ma balagtu 40 sana lokacin da ya kai abin da ya kai yace jazabanillahu ilayhi fawajadtu hunaka sayyidas saqalaini sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma as-sahaba wal anbiya wal awliya summa rahabu bi wa ajlasuni wasdahu summa ata gausu saqalaini sayyidi abdul qadir jilani ya fadi ga sayyidi abdul qadir yazo da rawani kori bi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan yazo da al-kabba wanda take bi la ilaha illallah muhammadur rasulullah da rawani bi qul huwallahu da sauransu dai yace manzo Allah ya rungume shi wannan littafin wannan ma balagtu duk abin da za a faɗa kan shi dai to mala abubakar gume yayi taqiqin hadis yayi taqiqin littafin kuma ya takadimin littafin lokacin saddauna in kuma wani abu ya biyo bayan sa dan to mu mu sani ba amma dai wannan ma balagtu ya tabbata kuma daga gidan shehu aka same shi kuma ga malam gumi ya tabbatar da shi ya yi tahqiqi shi kuma ya yi takdimi shi lokacin sa Ahmadu Bello to saboda haka nan Abu Nafas ne ajiba ana ce min lokaci ya ku saboda haka an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan Allah ya mana muwafaka
amin
duk waɗannan abubuwa ana yin su ne domin tabbatar da ita gaskiya gaskiya ce sunanta dokin ƙarfi ita gaskiya dokin ƙarfi ce daga wanda ke musun ba a ganin annabi ya share fili yayi wannan ba si ya tabbatar da ya kore ba a ganin annabi da aya da hadisi da maganganun malamai na da nan Allah ya mana muwafaka
amin
Allah ya samu dace alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya mana muwafaka muna cikin wannan bayano na shugabanni masu girma sun shigo irin su Sharif sarki sharifai da kuma babanmu sharif sidi rabiu da kuma babanmu sheikhinmu sauran mazanjiya sheikh haruna muhammad hisbur rahim Allah ya kara lafiya Allah ya kara karama alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala wasallam saboda haka zamu ba sheikhinmu a rufe mana da addu'a a wannan mazauni akramakumullah bismillah
Salati ga magana.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kashifa kulli sirri wa asiri. Wa kashif 'anna ma bina min dhurri shadidi. Arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ighfir lana wa la tujazina bi su'i a'malina. Innahu la ghaibata lana fi jami'i dhalika. Ya dhal jalali wal jamali. لا تذكرنا إلا بجمالك يا لطيف يا لطيف يا لطيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وكتابه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Ayo kita karatu dong.